الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta fara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan rana ta Alhamis wanda ta yi daidai ga 13 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1446 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yawanci na 13 ga watan 3 a wannan shekara ta 2025 da aiwuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam domin ci gaba da karatu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin tafsiri na aya ta 125 cikin suratul Baqara lokaci ya cin mana wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala alaramma zai sake ja mana ita za mu tashi daga inda muka fara akan tafsiri na jiya bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
الله سبحانه وتعالى يقول وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَتُوكَ أَمَّتَا وَأَلْأُمَّرْكَ يَا إِنْدَ مُكَسَنْيَ نَاجِيْنَا كَعَبَى ya zamanto mathabatan lillahi wato makoma ce ga mutane wa amnan sannan kuma guri ne wanda yake na aminci ga mutane wattakhidhu musallan urgi guri sallah nin maqami ibrahima daga nan maqami ibrahim Allah ta'ala ce wa ahidna ila ibrahim mun yi wasiya da umarni da wahayi zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa Isma'ila da dansa annabi Isma'il alaihi salatu wassalam muka yi musu wasiya cewa an tashira baiti tsarkake daki na lidafina saboda masu tawafi wal ajifina da kuma masu dukufa a cikin saboda itikafi war rukai sujudi da kuma masu ruku'u da sujada sune masallata a wannan ayar ajiya mun shiga cikin tafsir din ta lokaci ya cin mana bamu gama karkarewa magana a cikin ta ba muka kwana a cikin wato wani yanki nata Allah subhanahu wataala yace wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wanda mun yi magana akan tafsiri na jumhurul mufassirin shine musalla wato ana nufin wannan maqami ibrahim wannan dutse wanda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya hau saman shi lokacin da tsawon shi ya kare yana cikin ginin Kaaba dansa annabi Isma'il alaihi salatu wassalam ya kawo ya dora mai shi ya ajje mai shi annabi Ibrahim ya hau saman shi annabi Isma'il alayhi salatu wassalam yana kawo mai tubali yana dorawa har su gama ginin Kaaba. Wannan ita ce fassara ta jumhurul mufassirin. A cikin malaman tafsiri akwai waɗanda suke ganin cewa wattakhidhu musallan, wato kuriki guraren addu'a, min maqami Ibrahima, daga guraren da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya yi ta tsayawa cikin ibadar hajji da ya yi lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi. Wanda wannan ita ce fassara ta babban malami na musulunci a Sheikh Abdulrahman Ibn Nasir As-Sa'idi, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, cikin littafinsa tafsiri Taysirul Karimin Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Wato Taysirul Karimin Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, wanda a nan shi yana ganin cewa ya kawo dukkan waɗannan aradun guda biyu na malamai, amma kuma sai ya rance hadda ma'ana ta biyu, ke duba da cewa ma'ana ta farko za ta iya narkewa ƙarƙashin wannan ma'anar ta biyu. Sai ya zamanto hadisin Jabir ibn Abdullah wanda yake cikin Sahih Muslim, wanda muka fassara shi a jiya, muka kawo shi a jiya, yana ganin cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fassara maqam Ibrahim da wani yanki cikin yankuna nashi, ba wai dan shine maqam Ibrahim kadai ba. Haka a Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen shi ma cikin tafsir dinsa ya tafi akan wannan ra'ayi na cewa maqam Ibrahim, wato ana nufin dukkan guraren da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya tsaya, to kuma musallan shine gurin addu'a kenan. Sai ku riki gurin addu'a da guraren da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya tsaya lokacin da yana cikin ibadar hajji. Kuma dama mun san cewa as-salatu ma'adarta a yare na Larabci shine addu'a. As-salatu ana nufin addu'a. Wala tajahhar bi salatika wala tukhafit biha. Sai yasa waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam, wato suna ganin cewa wannan ayar ta sauka ne akan abin da ya shafi addu'a. Wato kada ka bayyana da addu'arka, kada kuma ka boye da ita. To wannan shine tafsiri na waɗannan manyan malamai guda biyu, wanda sun tafi akan cewa kowace daga cikinsu ma'ana ce wanda take mai kyau. Kuma akwai malaman da suka tafi akai, idan muka ɗauki ma'ana ta farko ta jumhurul mufassirin shine musallan shine nan maqam Ibrahim, wanda kuma hadithin Umar bin Khattab wanda al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi ya fassara mana wannan ayar, da kuma hadithin Jabir bin Abdullah wanda yana cikin Sahih Muslim. Su kuma wannan abin da suka kalla shine ibadar hajji ibada ce wanda take cike da addu'a. Kowane guri idan ka je akwai buƙatar ka tsaya ka roki Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da kake kwaɗayin Allah ta'ala ya baka su, ka yi ƙoƙari ka ga wa Allah tabaraka wa ta'ala, ba sai da yare na Larabci ba, da duk yaren da kake ji Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da kake faɗa, yana jin yarenka, ba sai ka yi da Larabci ba zai sa za ka samu mustajaba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka malamai suka ce idan muka ɗauki ma'anar nan ta biyu, shi zai fi ba da ma'ana da yawa sama da ma'ana ta farko. Idan ka tsaya a maqam Ibrahim ka yi wannan sallah ta nafila raka'a biyu wanda ake yi bayan an gama tawaful qudum, to shi kenan idan ka je cikin sa'ayi akwai addu'o'i wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yi, kamar yadda hadithin na Jabir bin Abdullah ya tabbatar. Haka bayan ka tafi wajen jamra'at jifan shaidan da ake faɗa, shi ma idan ka jefi na farko da na biyu dukansu ana tsayawa a yi addu'a a gurin, kamar yadda hadisin Abdullahi da Umar wanda yana cikin Sahih Bukhari ya tabbatar da haka. A gurin ta uku ce bayan an gama bayin addu'a ake juyawa a tafi, kamar yadda Abdullahi da Umar ya ce, haka ma ya ce alaihi salatu wassalam ya kasance yana yi. Haka lokacin da mutum ya kwana a nan Mina da Muzdalifa, waɗannan guraren da ake kwana Muzdalifa, tun zai kwana a nan ya buga sammu ko ya zo nan Masharul Haram wajen dusun da ake ce da shi kusan, a nan shi ma iya babban abin da mutum zai ta yi shine zai ta addu'a, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, thumma afidhu min haythu afada an-nasu wastaghfiru Allah inna Allah ghafurur rahim. Da muga cewa to ayyuka na ibadar haji dukkan su hada suke da addu'a. To sai ya zamanto lokacin da mai ibadar haji yake cikin ibadar haji, lalle kashin bayan tashiyar ibadar haji shine ya zamanto ya hada shi da addu'a. Ya ta addu'a abinda yake so Allah ya bashi na alkhairi, ya ta roƙon Allah haka abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya jarrabe su shi da suna waɗansu abubuwa wanda baya so, ya ta addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya raba shi da su lafiya. Haka nan kuma ya yi wa ɗan uwan shi addu'a kama da ƴaƴa da mahaifa da makwafta da sauran dangi gabaki ɗaya da kuma musulmai gabaki ɗaya, ya ta musu addu'a ta alkhairi wajen jalbul manafi'i da kuma daf'ul madar, janyowa abubuwan amfani da kuma tunkuɗewa abubuwan da suke masu cutarwa. Wannan ita ce ƙira'a ta jumhur, wattakhidhu min maqami ibrahima musalla, wanda ita ce ƙira'a ta Abdullah ibn Kathir al-Makki, ita ce ƙira'a ta Abu Amr ibn al-Ala al-Basri, ita ce ƙira'a ta al-Kufiyyun al-Thalatha, Hamza, Kisa'i, Asim ibn Abi Najud rahmatullahi alayhim ajma'in. A bangare ɗaya kuma akwai waɗanda suka karanta wattakhadhu min maqami ibrahima musalla, wato da yi wa khabun wasali sama, wanda ita ce ƙira'a ta Nafi'u al-Madani, ita ce ƙira'a ta Abdullah ibn Amir ash-Shami cikin al-Qurra'u sab'a, wato guda biyu cikin su suna karanta wattakhadhu, sauran kuma guda biyar suna karanta wattakhidhu, kamar yanda lokacin da muka kawo ibrahima abiya ce guda biyar wanda Imamu Shatibi ya kawo su cikin wato abinda ya shafi hukunce-hukunce na Ibrahim a cikin Al-Qur'ani da waɗanda suka karanta Ibrahima. To a baitin na biyar rabinsa ɗaya ya ɗauki hukuncin wattakhidhu ne, ya ce wa wajahani fihi libni dakwana hahuna wa wattakhidhu bil fati amma wa awghala, wato wattakhidhu amma su ne suka yi mai fataha, shine amma da Nafi'u da malaman Sham idan suka haɗu a ƙira'a shine yake ce musu amma. To waɗannan guda biyun su ne suka haɗu wajen karanta wattakhadhu, wattakhidhu bil fathi amma wa awghala. Wattakhadhu sai ya zamanto khabar ne, can kuma umarni ne. Wattakhadhu musallan sai kuma suka riƙi gurin ibada, gurin yin sallah, min maqami ibrahima daga nan maqamin Ibrahim. Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ahidina ila Ibrahim, mun yi umarni a al'ahadu kamar yadda malamai suka ce, ta ce al-wasiyyatu bil amri al-muhimmi, wato yin wasiyya da al'amari wanda yake mai mahimmanci shine ake ce da shi al'ahadu. Allah ta'ala ce mun yi wasiyya mai girma wanda wannan wasiyya tana kunshe da umarni sannan kuma tana ɗauke da wahayi. Allah ya ce mun yi wasiyya ila Ibrahima zuwa ga annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wa Isma'il da kuma ɗansa annabi Isma'il, waɗannan manya-manyan annabawa guda biyu. Wato annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam shi ne abul anbiya'i, cikin annabawa idan ka cire ma'aiki alayhi salatu wassalam wajen daraja, to annabi Ibrahim shi ne za ka sayo shi shi ne na biyu, wanda akwai mataki guda wanda da shi da ma'aiki su kaɗai da cikin annabawa suke da shi. Mataki na al-khulla, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, ma'aiki ya ce inna Allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim ya Ibrahima khalila, wato haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya rike ni a matsayin badaɗinsa kamar yadda ya riki annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam a matsayin badaɗi na shi, wanda wannan yake nuni akan cewa annabi Ibrahim idan ka cire ma'aiki alayhi salatu wassalam wannan mataki shi kadai ne yake da shi cikin ulul azmi. Ma'aiki shi ne na biyu, kuma ta ɓangaren daraja annabi Ibrahim shi ne na biyu, sai kuma annabi Musa alayhi salatu wassalam shi ne na uku, inda malamai suke da saɓani a kai tsakanin annabi Isa da annabi Nuhu wanda ya fi, wannan saɓani ne na malamai a kai, wadan suna ganin cewa annabi Nuhu ya yi saboda daɗewar da ya yi cikin ƙalubale da ya haɗu da shi yana da'awa, a wadansu kuma suna ganin cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam ya fi saboda shi yake kusa da farin jaka da maiki alaihi salatu wassalam sannan kuma yana daga cikin ulul azimi da rusul da wannan sabani ne na malamai akai to Allah ya ce mun yi wahayi zuwa ga annabi Ibrahim da dansa annabi Isma'il alaihi salatu wassalam wanda annabi Isma'il shi kuma daga nan gidan shi ne ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fito kamar yadda hadithun Mathla ibn al-Asqa'i wanda yana cikin sahih Bukhari yana cikin sahih Muslim ya tabbatar da haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce inna Allah astafa kinanata min walad Isma'il wastafa min kinanata Quraishin wastafa min Quraishin bani Hashim wastafani min bani Hashim Ma'aji alaihi salatu wassalam yace haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi banu kinana cikin ƴaƴan annabi Isma'il alaihi salatu wassalam cikin banu kinana sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi kabila ta Quraishawa cikin kabila ta Quraishawa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zabi fami ta Hashimawa cikin Hashimawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe ni ya zabi ma'aji alaihi salatu wassalam Manzo sallallahu alaihi wasallama shine tacaccen tacaccu sai zama to Allah ta'ala ya fitar da shi daga gida na annabi Isma'il shi yasa annabi Isma'il shine abul arab bangaren abin da ya shafi wato larabawa shine mahaifinsa to Allah ta'ala yayi wahayi zuwa ga waɗannan jakadu na shi guda biyu annabi Ibrahim da annabi Isma'il an tayyira baiti Allah ya ce ku tsarkake gidana ku tsarkake ɗakin nan nawa ku tsarkake shi daga shirka kada a bar wanda zai yi shirka ya hada bautar wani da ni a wannan guri ya zauna ya ci karin shi ba babbaka kada a bar shi sannan kuma ku tsarkake wannan ɗakin nawa da ya kafirci dukkan wanda zai yi abin da kafirci ne abin da fita ne daga cikin musulunci kada a ba shi damar ya aikata a nan haka nan kuma ku tsarkake wannan daki na wa minal ma'asiya daga sabo dukkan mutumin da zai zo shi harami saboda yayin sabo ya aikata wani abin da bai dace ba saban Allah to a tsarkake wannan daki daga saban Allah duk wanda ya zo wannan guri ya zama to aikin alkhairi ne dai haka nan kuma a tsarkake wannan daki nawa daga abin da ya shafi mushrikai saboda su din ma datti ne Allah ta'ala ce innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu al-masjida al-haram ba'da amihim hadha wa in khiftum 'aylatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha Allah ta'ala ce a tsarkake wannan dakin daga datti da kuma masu datti sune mushrikai a tsarkake shi da kuma dukkan wata dauda wanda take ido kan iya ganinta dukkan abinda dauda ne to kada a shigar da kazamta cikin Ka'aba kada a shigar da wani abin da bai dace ba cikin harami ana so kowane lokaci a ga harami a wanke a share fefes ta yanda wanda ya tafi zai yi ibada a gurin ya ji shi kamar wato yana cikin aljanna ga kamshi ga kyau ga nagarta ba wani abu wanda yake na kazamta a cikin wannan guri Allah ta'ala ya umarci annabi Ibrahim da annabi Isma'il su tsarkake wannan daki daga dukkan abin da yake datti li dhaifina Allah ta'ala ya ce saboda waɗanda suka zo yin tawafi wannan daki baki wanda suka zo su daga laskocin su mutanen da suka fito daga yankin abin da ya shafi Afirka da ƴan Egypt da sauransu za su tafi Saudiya za su je su can miƙaji na Jufa su doki harami a nan wanda Jufa yanzu tana yanki ne na cikin ruwa ta koma ruwa akwai rabin wata alƙarya ce a wancan lokacin wanda suke hannun riga da ita wanda anan yanzu inda ya mutu wanda ya tafi Makka daga wannan yankin anan zai doki harami inda mai doki harami batun daga Yafot bai doki harami tun daga gidilin jirgi ba idan kuma ya biya ta Madina saboda mutanen yankin nan sune suke da kai dama guda zabi za su iya dokan harami daga miƙatin mutanen Madina Zul Hulaifa za su iya kuma jinkirtawa sai sun je nasu miƙatin wato Rabiga sai su doka wa fi Rabiga taraddudun wato malamai sun kai sun kawo kan abin da ya shafi arabiga za a dauki harami ko ba za a dauki harami ba, saboda yanzu ita jufa wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya shata mana ita yanzu ta koma cikin maliya, maliya ta maliye ta. To Allah ta'ala ya ce saboda waɗanda za su yi tawafi wanda za su zo su daga can gari ruwan saboda tawafi, ya zamanto duk wanda abin da ya kashi wannan daji dawa ne ya yi tawafi, amma tawafi wanda yake na wajibi saboda ya zo shi akwai tawaful qudum, akwai tawaful wada', akwai tawaful ifada, wanda tawaful ifada shi ne rukuni daga cikin rukuni na hajji, wanda insha Allah ta'ala a cikin karatun mu na fiqhu in Allah da za mu tattauna akai, to Allah ya ce dukkan wanda ya zo shi na a ba shi damar yayi ibada hankalin shi a kwance. Sannan kuma wal aakifina, da waɗanda suke masu dukufa a cikin masallaci saboda bautar Allah wanda ibada da ake ce mata itikafi, waɗanda za su dukufa a gida a cikin wannan daki wannan harami saboda itikafi, to lalle dama gurin nasu ne, masu tawafi da masu itikafi, saboda itikafi ibada ce wanda take mai girma. Ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisi ingantacce wanda yana cikin al-Mu'jam, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukkan mutum wanda ya yi itikafi na kwana ɗaya tal, Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya fake kyangwararo tsakankanin shi da jahannam, wanda nisan shi nisan kama abin da yake tsakankanin sama da ƙasa ne sau uku saboda girman shi. Wanda kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce to wanda zai tafi kuma ya yi tattaki wajen biyan buƙatar ɗan uwansa shi kuma ya fi mutumin da zai yi itikafi na kwana goma ko na shekara goma, kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa. Duk yanda ya yi itikafi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗaitar a kan shi, wanda ma'aiki goma ta ƙarshe ta wannan wata mai albarka ba ta mishi a gidansa, tana mishi ne a cikin masallaci, kamar yadda Nana Aisha radhiyallahu anha da Abu Huraira da waɗansu daga cikin sahabbai na ba'ice suka rawaito. Nana Aisha, Abu Huraira ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadana 10 fa'takafa 20 fil am alladhi qadha minhu. Ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin itikafi a cikin kowane ramadana, yana yin itikafi na kwana goma ta ƙarshe a shekarar da Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi ransa a cikinta. Ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi itikafi na tsawon kwana 20, saboda a kullum ana so bawa yana ƙara girma, ayyukan shi na alkhairi suna ƙara yawa, ya zamanto aikin da ka saba yana da khairi to kada ka yi ƙasa da shi, ya zamanto sai dai ka yi sama da shi. In a bara a cikin ramadana ka yi sauka biyu, to abin ka yi ƙoƙari ka yi sauka uku, idan ba za ka iya uku ba kada ka yi ƙasa da biyu, haka ba ne ya zamanto ka maida ta huɗu. Ma'aiki kowace shekara a cikin ramadana suna yin bitul alqur'ani shi da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam sauka ɗaya suke yi, amma a shekarar da ma'aiki alaihi salatu wassalam zai koma ga Allah sai da suka yi sauka biyu, kamar yadda hadisin Miswar ibn Makhrama da hadisin na Aisha radhiyallahu anha, hadisin na Aisha wanda shi yana cikin Bukhari da Muslim, wanda ma'aiki ya gaya wa ƴarsa na Fatima radhiyallahu anha, wannan alama ce ta cewa lalle lokacina ya kusanto, ya gaya mata ya ce fattaqillaha wasbiri fa inni ni'mal salafu ana laki. Wato ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce mata a kowace shekara ana yi rubutun alqur'ani sau ɗaya, amma wannan an yi sau biyu, lalle akwai alamar cewa akwai wani abu wanda zai faru nan gaba. Ce ki fi hakuri madalla da wanda zai shuɗe ya barki a matsayina na mahaifinki, a matsayinki na ƴata zan barki, madalla da ni wanda zan barki ke kuma wanda za ki zamanto bayana bayan na rasu da ɗan lokaci, kuma ke ce wanda za ki fara bina bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya koma da wata shida. Allah ta'ala ya amshiranta ita ma, kamar yadda hadithin Malik ibn Aus ya tabbatar da kuma hadithin Aisha radhiyallahu anha wanda yana cikin Bukhari da Muslim. to Allah ta'ala ce da masu itikafi wa rukai sujud da kuma masu ruku'u da sujada sune masallata kenan. Zamu ga cewa Allah ta'ala a ayar ya ambaci nau'in mutane guda uku wanda za a tsarkake dakin Allah saboda su. Sai ya ambace masu tawafi a mataki na farko, sannan masu itikafi a mataki na biyu, sannan ko masu sallah a mataki na uku, tare da cewa sallah ita ta fi kowanne cikin waɗannan abubuwa. Sallah saboda a ciki akwai sallah ta farilla, akwai sallah ta nafila. To hikimar da ta sa, kamar yadda Sheikh Abdulrahman Ibn Nasir As-Sa'idi ya faɗa cikin tafsir ɗinsa, ya ce hikimar da ta sa saboda tawafi. Dawafi ba inda ake yin dawafi sai a ɗakin Allah. Duk wani wanda zai yi dawafi yanda masallacinka yake da girma da daraja da kima, shari'a ta musulunci ba ta halatta maka ba ka je ka yi dawafi a nan. Dan a nan Ka'aba kadai ne ake dawafi, to shi yasa Allah ta'ala sai ya ambaci dawafi da farko. Sai kuma itikafi da aka bi mishi ya zama shi ne na biyu. Saboda itikafi yana daga cikin sharuɗa na itikafi, ba a yin sa sai a masallaci. Ba a yin itikafi a masallaci a cikin gida, dole sai a cikin masallaci. To sai ya zama ya dace da ya zama to itikafi, saboda mai sharɗihi an ya kuna fil masjidi ayya masjidin kana. Yana daga cikin sharuɗin itikafi shine ya zama to a masallaci ne za a yi shi. To sai kuma aka jinkirta sallah ta zo, shi ita ce mataki na uku, saboda ita sallah ana yinta a cikin masallaci ta farilla, sannan kuma ana yinta a gida ta nafilfili, wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce la taj'alu buyutakum maqabira inna ash-shaytana yafirru min al-baytil ladhi tuqra'u fihi suratul baqara. Madala ce kada ku sanya gidajen ku, ɗakunan ku, tamkal makabarta, dan haƙiƙa shaytan yana gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara, wanda wannan yake nuni akan cewa ita sallah idan ka cire ta farilla, to abinda aka fi so shine ka yi ta a gida. Sai irin tarawihi ta Ramadan, wanda ita ma'aji alaihi salatu wassalam ya faɗi romanta yinta a cikin masallaci ya fi lada sama da yinta a gida. Wanda kuma su malaman malikiya suna ganin cewa hatta tarawihi liman qawyatin niyyatuhu yinta a gida ya fi sama ga yinta a cikin masallaci. Amma dai wannan ma'aji alaihi salatu wassalam ya ce man qama ala mali imami hatta yansarifa usiba lahu qiyamul layla. Duk wanda ya tsaya tare da limami a cikin watan Ramadan har aka gama qiyamul layli, to za a rubuta mai ladan tamkar ya kwana yana qiyamul layli. Na'am.
Wa in qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan wa rzuq ahlihi minas samarati man amana billahi.
Na'am.
Man amana billahi wal yawmil akhir. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
الله تبارك وتعالى يقول قال إبراهيم كتنا وعن أمر قالوا وكتنا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ya faɗa ya ce rabbi ja'ala hadha baladan aminan, ya Allah ka sanya wannan guri ya zamanto gari ne wanda yake ma'abucin aminci, warzuq ahlahu minas samarat, sannan kuma ka arzuta ma'abuta wannan gari daga ɗiyan itatuwa, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, waɗanda suka yi imani daga cikinsu da Allah, suka yi imani da rana ta ƙarshe. Allah ta'ala ya ce wa man kafara, har ma wanda ya kafirce din, fa umtiruhu qalilan, zan jiyar da shi daɗi a wannan gida na duniya, jiyarwa daɗi lokaci wanda yake kankane, thumma aqarruhu ila adabin nar, sannan kuma zan buƙatar da shi zuwa ga azabar wuta, وبئس المصير مقوما تامننا idan ta zamanto wuta ce ga bawan Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace mana wa izdala ibrahim wato ka ambata wa al'ummar ka lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya fada ga Allah ya addu'a yace rabbi ja'al hadha baladan amina ya Allah ka sanya wannan guri na Makka ya zamanto gari ne wanda yake ma'abucin abinci wanda duk wanda ya zo wannan guri zai zamanto ya amuntu daga kawa harin da kawa hari ya amuntu daga makircin makirai ya amuntu daga zalincin azzalimai annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ya wannan addu'a ce burzuqu ahlahu ya Allah ka arzuta dukkan waɗanda suke wannan guri waɗanda za su sauka wannan guri wannan Makka Allah ka arzuta su minan samarati daga nau'i na ɗiyan itatuwa irin ya zamanto duk wata birni da za ka shiga cikinta ka zauna duk wani gari da za ka shiga cikin shi ka zauna din yadda ya kai a ƙayaci da nau'i mai kyau da yanayin ƙasa mai kyau to idan ka tafi Makka wato za ka samu ɗiyan itatuwan da babu irin wannan ɗiyan itatuwan a garinka babu irin wannan itatuwa a wannan birni taka wanda duk yadda ta kai a kyau za ka cewa ka samu waɗansu abubuwa wanda kai baƙo ne a wajenka waɗannan abubuwan baƙi ne a wajenka saboda baka taɓa zuwa Makka ba sai da ka je ka fara ganin su to annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu yayi addu'a yace Allah ka arzuta dukkan waɗanda suke mazauna wannan guri ka arzuta su daga ɗiyan itatuwa a ce amma man amana minhum billahi wal yawmil akhir waɗanda suka yi imani daga cikinsu suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe su kadai za ka arzuta banda waɗanda suka butulce maka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi wannan addu'ar ta cewa waɗanda suka yi imani kadai banda waɗanda ba su yi imani ba saboda a farko lokacin da annabi ibrahim ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shugabanni daga cikin zurriyarsa Allah ta'ala ce la yanaru ahdiz zalimina wato alwashi na bayar da limanci baya taba azzalimai su azzalimai ba zan ba su ba to sai ana annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wajen addu'a ta rufin asiri da arziki sai ya roƙa wa mu'minai kadai banda waɗanda suke mutu Allah ta'ala sai ya ce wa man kafara har ma wanda ya gafarci wato ya ce shi ma zan arzuta shi ma'ana wa arzuku man kafara waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa man kafara din nan fi mahalli al-nasbi mafulun bihi ne ma'ana zan arzuta har ma wanda ya gafarci shi ma zan bashi abin da na kaddara zan bashi kullun yuddu ha'ulai wa ha'ulai min a'mali rabbika Allah ya ce fa umtibuhu qalilan ina jiyar da shi daɗi jiyarwa daɗi ɗan ƙanƙani saboda bata'un bani kayan duniya duk yanda ya kai a yawa da girma a idan mai shi to ɗan kaɗan ne idan ka haɗa shi da lahira saboda kayan duniya kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya faɗa a duniya ƙimarta a wajen Allah ba ta kai fuffuken sauro ba da ta kai fuffuken sauro a wajen Allah darajarta to da ba zai Allah ta'ala ba zai shayar da kafiri ba ko da gurgudan muku ba ɗaya ta ruwa Allah salama ce lau kanatin duniya tazinu inda Allah janaha wa udatin ma sada kafiran min hashar bata ma'in hadithin sahal ibn sa'ad bin sa'idi wanda yana cikin littafin aljami na limamu tirmidhi Allah ta'ala ya jikansa da rahama Allah salama ce da a ce duniya girmanta da abin da yake cikin ta gabaki da kimanta ta kai gurgudan fiffiken sauro a wajen Allah da Allah ta'ala ba zai shayar da kafiri ba ko da gurgudan mukurwa ɗaya ta ruwa shine Allah ya ce tunda da duniya ba ta da kima a wajen har ma wanda ya kafirce din shi ma zan dan bashi abin da na yanka mishi kuma wannan addu'a da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi Allah ta'ala ya amsa mishi kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam shi kuma sai yayi wa Madina addu'a ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadithan Abdullahi da Zaid da Asim al-Mazini Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya jiyo daga mayaki alayhi salatu wassalam mayaki alayhi salatu wassalam ji Allah Ibrahim harrama makkata wa da'alaha wa inni harramtu al-madinata kama harrama Ibrahim makkata وَدَعَوْتُ لَهَا فِي سَائِهَا وَمُدِّهَا مِثْلَ وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَاتٍ بِمِثْلَيْهِ وَلَهُمَا مَا دَعَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَكَّةَ مَايكِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَجِي حَقِيقَة النَّبِي إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شِينِي يِجِرْمَا مَكَّة يَدَرَجَنْتَا تَا يَبَاتَا الْغُرْمَة sannan kuma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine yayi addu'a ta alkhairi ta albarka ga makka yace allah ta'ala ka sanya albarka cikin nama da ruwa ga mutanen makka maiki alaihi salatu wassalam yace fa huwa la yakhlu alaihi ma ahad bigari makkata illa lam wajiga ba wani daga cikin bayin allah wanda zai kadaita da cin nama da ruwa kadai indai ba a makka bane face sai ya zama to wannan nama ya tare mai da matsala amma mutumin da yake makka dai bai da nama da ruwa shine abincin shi dare da rana amma kuma ya zauna lafiya saboda addu'ar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to maiki alaihi salatu wassalam yace annabi ibrahim shi ya addu'a ta allah ta'ala ya sanya albarka ga makka yace to ni kuma ya allah na yi addu'a ta Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a Madina a cikin tiya ta mutanen Madina da alasaini na mutanen Madina da mudu nasu kwata muka cin irin addu'ar da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam a cikin riwaya ta Muslim linki bin addu'ar da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam shi yasa Madina yawanci duk wanda zai tafi ibadar haji zai ji cewa ya tafi makka ya shiga makka yayi ta kwanaki da dama amma lokacin da zai shiga madina zai ji yanayin ya canza hatta jin dadin shi da sauran su zaka ji cewa ya dan canza saboda lokacin da yana zaune a makka wadansu daga cikin malamai zaka ga da yawa suna fifita madina akan makka saboda addu'ar da maiki alaihi salatu wassalam yayi a madina tafi girman addu'ar da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi ga makka sannan kuma saboda Madina anan wato jikin ma'aiki alaihi salatu wassalam yake wanda wadansu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan makwaftaka da ma'aiki alaihi salatu wassalam kada ma kusan kabarin ma'aiki wannan ita ma wata daraja ce mai girma sai zaman to mutumin da ya shiga makka ya fito in ya tafi Madina zai ga kwanciyar hankalin da ni'imar ta sha bango da yadda take cikin makka kuma maiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin Tirmidhi hadisi Abdullahi da Umar maiki yace man istata'a an yamuta bil madinati falyamut fa inni ashfa'u liman yamutu biha madala ce dukkan wanda ya samu damar mutuwa a Madina ya mutu a can dan zai yi ceto ga dukkan muminin da ya mutu a Madina duk mu'minin da ya zama to Allah ta'ala ya kaddara amsar ransa a garin Madina to baki alaihi salatu wassalam yace ni zan bai shi to hadisi yana cikin Tirmidhi da sanadi wanda yake hasan kamar yadda malama hadisi sun hasana wannan hadisi to annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi addu'a ta Allah ta'ala ya sanya makka ta zamanto wato gari ce na wadata ga dukkan dan makka sawa'an wannan dan makkar dan asalin makkar ne haifaffen makkar ne ko kuma a'a irin mutumin da ya tafi ne can rana kai tsaka ya tashi daga Dijar ya tafi can ko daga Najeriya ko daga wata ƙasa ya tafi can sai ya mallake a can to addu'ar za ta shafe shi a matsayin shi na musulmi wanda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya mai addu'a sai kuma Allah ta'ala ya ce wa man kafara har ma wanda ya kafirce ne ba wa man amara billahi wa minhu wal yawm al akhir ba wannan shine ake cewa badalul kulli min al badalul ba'dhi min al kulli wato wurzu ba ahlahu wanda ahlul baiti sun shafi wadanda suke musulmai da wadanda ba musulmai ba lokacin da yace warzuka alahu ya Allah ka arzuta ma abuta wannan gari ka arzuta su minan samarati daga iyan itatuwa sai kuma ya zama yazo da batun ba'ati biyar kulli man amana minhum billahi wal yawmil akhir wadanda suka yi imani daga cikin su da Allah da rana ta karshe kenan cikin ahlul balad shine ya cire wadanda suke kafirai sai Allah ya ce man kafara hal ma wadanda suka kafirce dai me kake tambaya da baka na su ba har ma wadanda suka kafirtan dan arzuta su amma fa umatihu qalilan dan jiyar da shi dadi dan kadan duk wanda ya kafirce Allah ya ce fa umatihu zamanan qalilan dan jiyar da shi dadi lokaci kankani saboda rayuwar duniya duk yanda bawa zai kai shekara 100 a bashi damar ya kara wata 100 a kara bashi damar ya kara wata 100 wata ran sai ya zama to babu shi walau ishta alfan thumma alfayn ba'daha fala budda min yawmin tasibu ya qabr inda zaka rayu shekara 100 ka kara wadansu 2000 ba wannan wata ran dai zaka zama to cikin wadanda sun huce zaka zama cikin khabaru kana to tunda ma yafna abinda yake karewa ne duniya din yanda ta kai da dadi ga bawa to ba zai dawo cikin ta ba da a ce duniya akwai wani wanda dawama a duniya zai zama to gata ne a gare shi kuma ya dawama to dama aiki ne to amma saboda ita duniya dama ba a yi ta ba saboda gida ce na dawama gida ce na dawwa a huce kamar yadda Imamu Nawawi cikin muqaddimah tariyatus salihin ya yi ta wasafa inda duniya take cewa guri ne wanda yake abun hawa ne da zaka tsallaka kwalakwalo zaka tsallaka teku da shi kwalakwala ne zaka shiga daga wannan gabar ta kai ga wacce gabar ita haka ce ita duniya ya wannan ita ce bukatar ta to Allah ta'ala ya ce har ma wanda ya kafirce din za mu arsuta shi to wadansu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa man kafara din nan bance wanda take shartiya kuma mubtada ce wa man kafara dukkan wanda ya kafirce cikin bayin fa umatihu qalilan zan jiyar da shi dadi wato tamti'an qalilan jiyarwa dadi wanda yake dan kadan zan jiyar da shi dadi lokaci dan kadan thumma aqdaru ila azabin nar sannan kuma da karshe in bukatar da shi zuwa ga azaba ta wuta wannan ita ce kira ta jumhurul qurra wato cikin al-qurra'u sab'a guda shida dukkanin saka suke karantawa fa umatihu bi tashdidit ta'i da kuma yi wa mimun fatha fa umatihu qalilan zan jiyar da shi dadi ina jiyar da shi dadi jiyarwa dadi wanda yake dan kada cikin su Abdullah ibn Amir ash-Shami ya karanta fa umtihu qalilan wato zan jiyar da shi dadi lokaci kankani to Abdullah ibn Abbas da wadansu daga cikin kirawoyi wanda suke shahada wato sun karanta qala wa man kafara fa amti'hu qalilan wanda kuma wannan suna ganin cewa wa man kafara dinnan ba maganar Allah bace maganar Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya ce wa man kafara ya Allah dukkan wanda ya kafirce maka ya mutulce bai yi imani da kai ba bai yi imani da rana ta karshe ba fa amti'hu qalilan wato gajiyar dadi gajiyar da shi dadi lokaci kankane thumma qarrahu ila azabina sannan kuma ka bukatar da shi zuwa ga azaba ta wuta wannan ita ce qira'ata Abdullah ibn Abbas da Subay ibn Ka'b da wadansu daga cikin qurra wanda kuma qira'a ce wanda take shaza ba qira'a mace mutawatira wanda qira'a shaza yusta'an biha fi babin tafsiri baya halatta a karanta ta cikin sallah ko tilawa ana neman agaji da ita ne lokacin da ake tafsiri ta qira'a shaza amma qira'a wanda take mutawatira guda goma ita ce yake halatta a yi tilawa da ita yake halatta a karanta ta a cikin sallah yake halatta bawon Allah musulmi ya karantar da ita ga dalibai su tashi da hadda ta alqurani mai kyau Allah ta'ala ce zan arzuta shi fa umatihu qalilan thumma aqdaru ila azabin nar wa bi'sal masir wa tutir da makoma idan ta zama to ita ce wuta duk yanda baba ya kai a wannan gida na duniya ya shiga ya fita ya fantama inda har ya zama makomar shi ita ce wuta, to akwai matsala. Saboda wuta Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada ta saboda ya azabtar da bayin shi waɗanda suke fadararru, kuma da hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar lokacin da wuta da aljanna suka yi ta garrama a tsakankaninsu, ita wuta ta ce usirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirina, ce an fifita ni da masu girman kai da kuma masu kama karya. Aljanna ta ce ma ni la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqahum, ce me yana me yasa ni kuma ba waɗanda suke shiga ta, face dai launana na mutane daga labaitattu da wanda ba sa faɗa a ji su ne suke shiga ta. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi hukunci da kankaninsu ya ce anti rahmati arhamu biki man asha'u min ibadi, ya ce ke aljanna rahama ta ce wanda ina jin kan wanda na so daga cikin bayina da ke, ke kuma wuta inda ma anti azabi u'azibu biki man asha'u min ibadi, ke kuma azaba ta ce wanda nake azabtar da wanda naga dama na so daga cikin bayina, ko wata ɗaya daga cikinku kuma nauyin cikata a wajena yake, ni ne na ɗauki nauyin cikata da abin da ya dace. To wannan anan ya kamata a ce mun kwana a karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi da kan kissar gina ɗaki na Allah tabaraka wa ta'ala na garin Makka, abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai, abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا يزمن تو بايع أن جم سلر إشاعي وتن يزوم قوم وتن بيقوم وتن قوم يا يكبات عصين. Malamai sun yi sabani a kan wannan matsala, wanda jumhur suna ganin cewa abin da ya zama toma dole a kansu su yi shi ne za su shiga su yi sallah ne tare da limami, za su yi limami da niyyar za su yi sallar isha, shi ko limami da niyyar nafila, saboda kowanne daga cikinsu maki alayhi salatu wassalam ya ce innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa, wato kowane mutum za a rubuta mai ladan abin da ya niyyar yi ne, don haka yadda ya kamata shi ne za su yi sallah za su shiga tare da limamin. Da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa kuskure ne su je su a gefe su tsiri sallarsu tare da cewa ana sallah a cikin masallaci, don haka za su shiga ne tare da su. Malaman malikiya kuma suna ganin cewa mai nafila yaro ne ba zai yi ba mai farilla ya bi shi, saboda ba yaro baya koyon ba, yadda aka sani shi ne babba shi ne koyi yaro, na fila mutum shi ya dora wa kan shi ya ce zai, ita kuma farilla dole ne Allah ta'ala ya dora wa bawa. To amma dai magana wanda take mafi inganci wanda a hadisai na baki alaihi salatu wassalam suke goyon bayanta ita ce maganar da take nuni a kan cewa lallai za su bi limami ne shi yana tarawih su kuma suna isha'i bayan ya sallame kuma sai su tashi su ci ko abin da ya fi saura. Na'am. Wannan ita ba matsala ce wanda suke khilafiya cikin malamai na musulunci tun daga sahabbai har abin da ya zo wannan lokacin, akwai waɗanda suke ganin cewa ba a yin sallar jami'i guda biyu a masallacin da yake da limami ratibi. Duk masallacin da ya zama yana da limami ratibi ba irin masallaci na kasuwa ba, salatin da za a ce gari babu wannan masallaci ko ba yana da waye ba da sallah suna ganin cewa makaruhi ne bayan an yi jannati a sake maida shi wanda wannan kuma karahatu tanzihi ne karahatu tanzihi ga wanda malamai suke nufi abin da ake nufi da karahatu tanzihi shine saboda sabbin zuriya toshewa kafar fitina idan ya zama to an bude kafar cewa bayan an gama sallah ta farilla akwai tur na biyu to akwai wanda za su zama to suna ma kashewa kafar su ba sa dawa a yi sallah da su saboda sun san cewa in ma kai gaugawa din yanda ka samu janni wadanda suka yi a hankali su ma akwai tur na biyu da za a yi za su samu janni kuma hakan din zai iya kawo rabuwar kai a unguwa daya idan ya zama to ni na san cewa wannan masallaci akwai wanda limamin na asali yana yin karfe 4 ne amma bayan kare karfe 4 da minti 10 akwai kuma wanda shi ma limamin yake hawa na biyu sai ya zama to in bana jin dadin sallar limamin na farko sai ki zawwa a lokacin sa ko da ina da alwala aka tada ikama ba zan shigo ba sai in bari sai waccan ya shiga wanda wannan kuma zai bayar da a rashin fahimtar juna tsakankanin limami na farko da limami na biyu da kuma babu na farko da babu na biyu da haka karatu tanzihi ne bai dace ba indai ba lalura ba ce ta buƙatar in ba lalura ba ce ba a ba da damar a dinga yin shanni biyu a cikin masallaci na sallah ɗaya a Abdullahi dan Mas'ud da waɗansu daga cikin sahabbai ba sa yarda da wannan idan mutum ya zo shi masallaci an gama sallah kawai kuma gidan shi ya sallah kar ba ya tsara sallah saboda wani ya zo ya dubo mishi wannan cikin sabon abin da suke da wannan fahimtar saboda ya rufe wa wannan kafa ta fitina to amma in dai larura ce ba abu bane wanda yake sananne in ka makara baka samu wato baka samu jami'i ba na farko zaka samu jama'a wanda za su yi jami'i na biyu zaka yi jami'i tare da su la'alla kai ta yi sau 10 sau 5 sau 6 baka taɓa baka tare ka abu da wani abin sallaci ya makara irin da ka makara to yanzu wannan babu ya fi ku amma in dai har ya zama sananne ne in na rasa jami'i na farko akwai da biyu da wannan bai dace ba Allah ta'ala ya sa mu gani na'am kiran sallar asuba kiran sallar asuba hadithun Abdullah hadithun Abu Mahdhura wanda yana cikin sunan Abi Dawud ya tabbatar da cewa as-salatu ana sakata ne a cikin kiran sallah na farko ba kiran sallah na biyu ba saboda kiran sallah na farko ana yin shi ne saboda mai barci ya tashi wanda yake cikin qiyamul layli kamar da hadithun Bilal ya tabbatar da hadithu Abdullahi da Umar wanda baki alaihi salatu wassalam ya ce Bilal yana kiran sallah ne kafin lokaci yayi kada kiran sallar Bilal ya hana mai cin abinci ya ci gaba da cin abincinsa ko mai sha abin sha ya ci gaba da shan abin shansa a ga wanda yake rufin zai yi azumi yana yin kiran sallah ne saboda bai barci ya tashi sannan kuma mai qiyamul layli ya san cewa dare kaɗan ya rage dan ya daidaita yanayinsa sai kuma ya shirya saboda lokacin sallar asuba ya kusa to dan haka shi yafi dacewa da a saka as-salatu a cikinsa a kiran sallah da biyu kuma sai a yi shi irin yadda ake sauraron kiran salloli na lokuta guda biyar wannan shine ra'ayi na da yawa daga cikin malamai amma waɗansu daga cikin malamai wanda ciki akwai malaman malikiya suna ganin cewa kiran sallah din na biyu a ciki ake yin as-salatu kiran sallah na farko za a yi shi irin yadda ake sauraron kiran salloli na lokutan sallah guda biyar wallahu ta'ala a'lam na'am
dan
sami Allahu liman hamida ya inganta a cikin jami'i sami Allahu liman hamida hamida ba yawa fadar sami Allahu liman hamida malamai shi ma suna da magana guda biyu akai idan ana salla a cikin jami'i limami kada zai ce sami Allahu liman hamida ma sun kuma su ce rabbana lakal hamdu wa allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu wa allahumma rabbana wa lakal hamdu wadannan huskocin guda huɗu kowace ya halatta ko kuma ko wanda yake ce sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamd malamai sun yi sabani akai malaman malikiya su suna ganin cewa za a raba ne limami yace sami Allahu liman hamidahu ma shi kuma yace rabbana wa lakal hamd saboda hadisin Abu Huraira da Anas bin Malik dana na Aisha radiyallahu ta'ala anhu wanda dukkanin su suna cikin Bukhari da Muslim baiki alayhi salatu wassalam yace wa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd ga kuma hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda shi kuma yana cikin Sahih Muslim wanda shi baya tabbatar da haka to su suna ganin cewa limani da yace sami Allahu liman hamida ko ne ma mun bada yace Allahu rabbana wa lakal hamd bada yace sami Allahu liman hamida aikin sa shine zai ce Allahumma rabbana wa lakal hamd shi kuma limami bada yace Allahumma rabbana wa lakal hamd sai kuma wadansu daga cikin malamai suna ganin cewa duka da limami da mamun kowa zai fada wanda wannan shine ra'ayi na muhaddisuna kan wannan mas'ala din wato zaka hada kulabin dukkan su a madayin ka na masallaci sawa'in limami kake ko kuma wanda cikin littafin sunnatu salat na Sheikh Muhammad Sa'id al-Uthaymeen ya kawo wannan mas'ala din da kuma tarjihin wannan ra'ayi na biyu haka Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani da wadansu daga cikin malamai wato ala kulli halin da mas'ala ce wanda take khilafiyya wanda bai kamata ba wanda ya saba maka ka jefe shi da cewa bai kyauta ba mas'ala ce wanda malamai kadima wa hadisan su yi ta saba ne akai na'am
da
da itikafi da sallah uku a safe sallah wani yi itikafi kamar yadda malamai suka ce ana so mutum wanda ya shiga itikafi a goma ta karshe in yana da kayan sallah ya tafi da shi can ya kwana ran daren sallah a yi ta karatun alqur'ani ko azkaru ko tasbihi da sauransu bayan ya tashi a can masallaci ya yi wanka ya sa kayan shi ya tafi ibadar idi saboda ya sadar da wata ibadar da wata ibadar wannan malaman malikiya sun tafi akan haka sun ce mustahabbi ne ba dole bane amma ba dole bane su ma abin da suka tafi akai mustahabbi ne ga dukkan mutum wanda ya yi itikafi a cikin kwanaki goma na ƙarshe to ana so ya zama to ranar daren sallah ya kwana a idi a ya kwana a masallaci bayan ya kwana a masallaci daga masallaci ya arce ya tafi idi saboda ya sadar da ibadar itikafin sa da ibadar sallar idi sai ya zama to kuma bayan ya yi sallar idi daga can kuma sai ya wuce ya zo gida amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa in dai rana ta fada an ce wata ya tsaya shikenan yanzu ba wai cikin ramadana ake ba an shiga cikin watan shawwal shikenan babu da yake mutum zai iya zama gida ya kwana a gidan shi da safi kuma ya tafi idi na'am na'am
ina so mu ga tarihi mu
a sai wani lokaci insha Allah ta'ala abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka kuskure ko tuntuba harshe Allah ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك